a ce da misalin karfe 8 sun gare ne dai wasu mara da ake kan cewa ayan kungiyar Boko Haram ne su kai hari kan wani bangare na sansanin yan gudun hijira da ke Dalori da kuma wasu kauyuka guda hudu da ke kewaye da wannan sansanin yan gudun hijiran inda har ya sanadiyar mutuwar mutane shida wannan hari ne na daren jin ya shafi kauyen Kofa da Malamti da Gomari da kuma kauyen Gwazari da dukkanin su ke dab da shiga garin Maiduguri da ma wani bangare da sansanonin yan gudun hijira da ake kira Dalori kam inda aka dinga cillawa waɗannan kauyuka wuta da kwashe kayayyakin abinci yayin da mutanen da ke wannan kauye da masu sanannun yan gudun hijiran ka dinga neman mafaka a wata sanarwa da coordinator shirin arewa maso gabashin Najeriya na hukumar samar da agajin gaggawa ta kasar wato Alhaji Bashir Garga ya aike wa manema labarai ta hanyar sadarwar nan na WhatsApp ya ce waɗannan mara sun shigo ne ta daji kuma sun shigo da wasu motoci guda hudu tare da babura da dama inda suka dinga kai hare-hare kan mazauna waɗannan kauyuka da ma wannan bangare na sansanonin yan gudun hijiran da ake kira Dalori kuma suka dinga cillawa gidajen mutanen wuta inda sun yi sakin da muka zarci waɗannan kauyuka wanda ba su da nisar babban birnin garin Maiduguri inda muka gani wa idanun mu irin asaran da aka yi na gidaje da aka cillawa wuta da wasu mutane da dabbobi da aka dinga cillawa wuta da ma irin abin da wasu mazauna waɗannan wurare ke cewa
sunana Bilal Abbas Abba Malimci azari ni ne Bilal Mangari to kaga gaskiya ba mu da jama'an tsaro kuma yawanci kawai Allah da ya kiyaye kaga kuma duk da haka mun samu hazari da mun samu kuma halakawa rarruka kuma da asara ba kaɗan ba kaga mun ka tashi sallan abu sallan isha'i wannan daga muka fita ba mu samu shigowa gida ba sai da daga lilizaitu kuma muka bar garin mu gaskiya mun samu matsala sosai gaskiya gwamnati ta kamata ya tosa mana ta yi mana wani abu akai mun kai mu da mutane kan mu nan za kai mutane 20,000 kuma muna cikin kunci a ga mutane ni a gari na mutane 8 suka rasa rayuwarsu amma dabbobi da kadaran su iyaka din ba mu san adadin sa ba gidaje zai kai gidaje 200 haka
sunana Muhammad Zarini annan gaba ba za mu ya zama gari ba akwai mutane da suka rasa rayuka a cikin ruwa mutane da sun mutu ba mu sare ne to amma wanda muka gani yanzu akan idan mu mutane 8 to saboda haka gwamnati ya tashi ya taimaka mana ya mana wani abu akan wannan in ba haka ba yanzu wani gori ganji gashi babu ya fita wani kota kalmi babu wani baji da a cikin gida daya mutum daya maman shi babu baban shi babu yaran shi uku duka da almajin shi gurare mutum daya gida duk babu ya turmushe gaba daya mutane biyar wani duk mutane ya kone su mutane sauran an kashe su ne sauran wanda suka mutu a cikin ruwan nan gaba ne ba za mu san ya su
ce da kokarin da muka yi na jin ta bangaren jami'an tsaro musamman ma jami'an soja game da wannan hari da aka kai har zuwa lokacin da muke aiko da wannan rahoto babu wani bayani da muka samu daga wurin yanzu Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.